Manunia.
Neman gwamna a jihar Taraba David Sabo Kente Ward din wato unguwarsa sun nemi local government da tsore shi
kuma na party jiya ya address press conference kuma ya ce ba bore kowa ba kuma yanzu ma ana shirya ne na hanyar da za a kama shi da su domin ba shi ne chairman na party a yanzu ba
diga digan jagororin jam'iyyar APC in Taraba kenan ke ta takuntun kudin juna da kalamai zafafa sai dai shi dai daga cikin ahalin cikin gidan jam'iyyar APC a tarayyar Najeriya ga yau duniya yake cewa jinkirin jan kafar jefa mukamin shugabancin majalisar kasar nan a jam'iyyar APC fana neman kawo siyasar kasar nan jarfa
wasu yanzu sun bazama suna ta kafa kudi saboda suna neman wannan mukamai idan aka bari kudi ne tasiri a wajen zabar waɗannan shugabanni to za a yi wa demokradiya targadi
game da bankaurar badakalar da aka buga a jihar Adamawa kuwa tsohon minista nake cewa al'ummar Najeriya fa ba za su amintawa da kwamishinan zaben jihar Adamawa ba saboda yadda ya kusa zama yau siyasar kasar nan karfan kafa
duk da dai an samu cikas amma hukumar zabe ta ceci demokradiya a Najeriya ta ceci zaman lafiya a Adamawa saboda da an bar halayen kwamishinan INEC na Adamawa da sun sa Adamawa a wuta
waɗannan fa tsohon taumaka ta tso cikin tarin muryar da za ku ci wannan shiri na manuniya mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma salamu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke son ganin demokradiya ta tafi akan kyakkyawar manufa shiri na 116 cikin jerin shirin manuniyan da ke zuwa muku ta hanyar tsarin jera harufa mai yiwa jerin jefa harufan kuma amma na jifar juna cikin jam'iyyar APC a jihar Taraba ne yasa shugaban jam'iyyar APC jihar Alhaji Ibrahim Tukur El Sudi yace ai sun kori dan takarar gwamna na jam'iyyar APC a jihar Taraba ne saboda zuluban da ya zuba ciki ko har da maganar facewa cikin jam'iyya mai manufa.
Ne neman gwamna a jihar Taraba David Sabo Kente Ward din wato unguwarsa sun nemi wato karamar hukumar sa ta wukari da tsore shi saboda sabawa tsarin mulkin jam'iyya na rarraba kawunan mutane na kuma hada kai da jam'iyyar PDP da dai abubuwa da dama kusan guda 5-6 duka yin kokarin kiransa domin ya zo ya amsa zargin da ake mar yake zuwa shine sai suka rubuta mu ainihin uwar jam'iyya a jaha muka duba abubuwan da aka kawo mana muka tabbatar da hakan ba wai ni ne ba a'a state working committee
kamar kwanakin baya kai karan kanka na samu wani labari cewa ita uwar jam'iyyar ma kamar ta dakatar da kai a matsayin ka na shugaba
a wannan wasu tsiraru ne suka zauna aka ba su kuɗi suka ce na aikata wasu laifuffuka da suka zana waɗannan mutanen ba su taba kira na ba haka kawai suka zartar da cewa sun dakatar da ni
sai da kuma tunci David Sabo Kente da ya nemi takarar gwamna a cikin jam'iyyar APC jihar Taraba da aka ce an kora ya bule na ga yau duniya cewa ai shugaban jam'iyyar APC jihar Taraba ne aka kora saboda yadda ya dinga gudanar da jam'iyyar APC ta hanyar rufa-rufa
chairman na party a yanzu kan baya studi ba chairman na party yanzu John Amado ne tunda a Shiman Pisge shi kwanakin baya amma kuma ko da aka din ma chairman na party a state bai da kuma karfin da zai kore wani a jam'iyya kora mutane a jam'iyya yanzu a ward na mutum ne kuma shi da kanshi ya faɗa mu cewa ai ward na wata ba su kore mu ba chairman na party a state John Amado ma ya ce ba bore kowa ba kuma yanzu ma ana shirya ne na hanyar da za a kama shi a studio domin ba shi ne chairman na party a yanzu ba
a jihar Bauchi ma hayakin hayakin junan aka hanga lokacin da shugaban jam'iyyar APC a karamar hukumar Akko Alhaji Usman Ahmad sanar da duniya cewa sun kori sanata dan Juma Goje saboda zargin zagon kasan da suka ce ya dinga yi wa jam'iyyar ta hanyar fito da wata sabuwar tsufa
mun goyi baya akan shi korene ne
da namu da yanzu tsuguna bata kare ba game da fafutukar fita ganin an nemi goyen bayan amsa don ganin waye zai shugabanci masar da tijan tare najin da ake gani yanzu neman kujerar ya kara zafafa tilma dai daraktan yada labaru na jam'iyyar APC a tare Najeriya Mallam Bala Ibrahim yace ai akwai bukatar tunkuda mukamin shugabanci masar da tijan tare Najeriya zuwa kudancin Najeriya idan ne har siyasar kasar ake so ta karfafa
in za a yi ba fallalle bane idan za a yi akai shi tunda yake shugaban kasa musulmi ne mataimakin sa musulmi ne in aka baiwa shugaban majalisar dattawa wanda ba musulmi ba an yi adalci amma kun wannan ba lalle bane ya kasance ya zama kamar wani haƙi
menene zabin su waɗannan gwamnati na jam'iyyar APC daga arewa
wasiƙa suka rubuta amma wasiƙa sun aike wa shi shugaba mai jiran gado ne ba wai jam'iyya suka kawo wasiƙar ba amma abu ne wanda ke shi shugaba suke kira da kuma su ƴan kwamitin gudanarwa na jam'iyya da cewa ayi hakan akwai abubuwa da yawa da za a rage radadin su daya shine wasu yanzu sun bazama suna ta kashe kuɗi saboda suna neman wannan mukamai idan aka bari kuɗi ya tasiri to za a yi wa demokradiya targade haka zalika kuma idan aka bari sha'anin addini ya yi tasiri shi ma za a yi wa demokradiya targade kamata a bari adalci a kuma baiwa kowane bangare da mabiye addini muhimmanci da martabarsa a tsarin demokradiya
su ma dai jigajigan jam'iyyar APC a jihar Niger da suke magana ta bakin mukaddafin shugaban jam'iyyar a jihar Alhaji Abdulsalam Muhammad Madaki sun ce suna goyen bayan ganin shugabanci masarjan tare Najeriya ya koma kudancin Najeriya amma fa su ma wajibi a bude musu wata kofa
dama fatin mu an fito da wato abinda suke kira muslim ticket kuma mutane da yawa sun korafi akai amma Allah ya sa mun ci mu nasara to ba mu son su Christians su ga kamar cewa APC party musulmi ne kawai so mun yadda a kai shi sare president kudanci kuma a ba mu Christian wanda ya cancanta zai yi rike nan jira gaba daya sannan sako na biyu shine kuma mu roki alfarma tunda aka fara APC ne da takan kawo kuriya wanda ta fi kowa a North Central kuma ba mu taba samun minister babba ba daya ke kawo kuma karamin minister wannan karin muna neman alfarma a ba mu minister biyu a Niger State sannan kuma deputy senate president a ba mu a nan ne
game da maganar badakalar bankar wasu malaman zabe da aka yi a jihar Adamawa lokacin zaben gwamna kuwa tsohon ministan lafiya a tare Najeriya Dr. Idi Hong ne ya ce ai kuskure aka samu bisa zaton cewa waɗannan mutane suna da hannu akan yunkurin da aka yi na yi wa jihar karfa-karfa.
Duk da dai an samu cikas an samu fitina amma hukumar zabe ta ceci demokradiyya a Najeriya ta ceci zaman lafiya a Adamawa saboda da an bar halayyar commissioner INEC na Adamawa da sun sa Adamawa a wuta.
Naji shi gwamnatin ya bada hakuri ga kwamishinan zabe da aka wulakanta jihar. Shin daga nan menene za ku yi?
Kasan abu ne a lokacin da mutane ke cikin tarzoma an samu rashin fahimta mutane suna tsammani wannan malamin zaben da suka je suka farma masa wai shine hudu wancan wanda ya mana barnan nan. Allah ya sani ba shi bane su biyu ga ainihin commissioner Malam Bila wa'annan da sabai ne ko su ne ma suka samu aka tattara wannan kuriyan nan da aka soma tarawa kusan dudan Adamawa ya kamata a bayyana mutanen ainihin hakuri wannan rashin fahimta ne da rashin sani akan cewa hudu ne ya haifar da wannan abun kuma mutanen Najeriya su kama shi shine mai hakkin wannan abun da ya faru
duka iyaka batutun da zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuni ya sai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafi mu dafi iko cewa kwanakin da aka ware musu fa ƙara ƙarewa suke domin dai dama ba sa hayayyafa saboda daga juma'an nan ma saura kwanaki 24 ne katal ga dukkanin waɗanda aka rantsar a ranar 29 ga watan Mayu shekarar 2019 su yi sallamar sakin kujerun da suke ganin su ne madafa kuma madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen tabbatar da wannan shi ya zo muku musamman dai Nasiru Adamel Kayan babban birnin tarayya Abuja da Nasiru Mustafa Batsarin jihar Niger sai Abdul Wahab Muhammad na jihar Bauchi da kuma Salisu Ladon jihar Adamawa sai Maman Manuniya Madina Daudan da kai Daudalar Dawo da muryoyin da ke yi wa wannan shiri na nuniya rumfa ni Isa Lodi kara da kan shirin gabatar nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya